sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan safiya ta yau Juma'a wadda ta yi daidai da 27 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogon mu a nan gundumar Colombia ke cewa ƙarfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarin.
Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya sha alwashin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren kunar bakin waken da aka kai jiya a Afghanistan, inda mutane sama da 70 suka mutu, ciki har da sojojin Amurka 12. An dage ganawar farko tsakanin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett da shugaban Amurka Joe Biden daga ce zuwa yau din nan Juma'a, saboda hare-haren da aka kai Afghanistan jiya. Jiya Alhamis, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ƙarfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin ƙasar Habasha da aka kwashe watanni 10 ana yi ba.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin shirin kuwa za a ji irin halin farin ciki da iyayen ɗaliban jihar Niger suka wayi gari da shi a yau.
Alhamdulillahi rabbil alamin, yau kusanmu ya taba farin ciki, yau bakin cikinmu ya taba dariya. Allah ya kusa mana rai.
Akasari waɗanda ke tare zaune tsaye a Najeriya masu ƙarancin ilimin addinin da suke ikirarin suna bi ne. Baki ɗaya muna tafe da waɗannan rahotanni. Haka zalika muna tafe da shirinmu na manuniya, wanda Isa Lawal Ikara ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan rana ta Juma'atu babbar rana. Amma dukkan mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren kunar bakin wake da ake kyautata zaton ƴan bindigar kungiyar ISIS ne suka kai a wajen filin jirgin saman Kabul, inda dubban mutane suka dunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar wadda yanzu ke ƙarƙashin ikon Taliban. ƴan kunar bakin waken sun kai hare-haren ne a wurare biyu da ke harabar filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Hamid Karzai, kusa da kofar shiga ta Abbe da kuma wajen wani otel da ke kusa. ƴan ƙasar Afghanistan aƙalla 60 da sojojin Amurka 12 aka hallaka a hare-haren, a cewar wasu jami'an Amurka da na Afghanistan. Haka zalika, ƴan Afghanistan aƙalla 143 sun ji raunuka, a cewar kafan labarai ta AP. Yayin wani bayani da hedkwatan tsaron Amurka ta Pentagon ta yi jiya ga manema labarai, babban kwamandan sojojin Amurka Janar Frank McKenzie ya ce sojojin Amurka 11 da wani likitan soji na daga cikin mutanen da aka kashe, baya ga wasu 15 da suka ji raunuka. Daga bisani a jiya Alhamis din, kungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin. Kamfanin dillancin labaranta ya bayyana hakan ta kafar Telegram dinta. Jiya an dage ganawar farko tsakanin Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett da shugaban Amurka Joe Biden zuwa yau din nan Juma'a. Dage ganawar ya biyo bayan mummunan harin bom din nan da aka kai a Afghanistan jiya. Da an shirya cewa Prime Minister Bennett zai je fadar shugaban Amurka ta White House don tattaunawa kan Iran, matsalolin tsaro da kuma batun annobar corona. Ganawar za ta zama karin farko da shugabannin biyu suka yi magana ganga da juna tun bayan da Bennett ya zama Prime Minister a watan Yuni. To amma an jinkirta tattaunawar, yayin da Biden ke mai da hankali kan batun harin kunar bakin waken da aka kai a filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai dake birnin Kabul jiya Alhamis wanda yayi sanadin mutuwar sojojin Amurka akalla 12 baya ga waɗanda suka ji raunuka a cewar kafar labarai ta Reuters Jiya Alhamis, sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce karfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin Habasha da aka kwashe watanni 10 ana yi ba. Sannan ya yi kira ga bangarorin da ke faɗanda su kwance damara su hawo teburin shawara. Ta yadda duka duba akwai barazana ga makomar ƙasar Habasha, abinda Antonio Guterres ya gaya ma wani taron kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya kenan. A makon jiya, a wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin. Shugaban na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta, a bar kayan agaji su isa wuraren da ake buƙatar su, sannan a kafa kwamitin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin Habashawa da kansu. Ya gaya ba kwamitin sulhun cewa waɗannan matakan sun wajaba muddin ana son kare haɗin kan ƙasar Habasha da kuma kwanciyar hankalin yankin baki ɗaya.
Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamar mu kai ga labaran kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Bayan kwashe kimanin kwanaki 88 a hannun 'yan ta'adda da ɗaliban makarantar Islamiyya da ke garin Tagina a jihar Niger suka yi, a jiya dai Allah ya kubutar da yaran wanda ake sa ran za a miƙa su ga hannun iyayensu a yau, bayan isowarsu babban birnin jihar da kuma duba lafiyarsu. Daga jihar Neja, ga abokin aikinmu Mustapha Nasiru Batsari dauke da ƙarin bayani.
Rahotanni daga jihar Neja, Najeriya na nuna cewa ‘yan bindiga sun sako yaran makarantar Islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina ta ƙaramar hukumar Rafi da suka yi garkuwa da su tun kimanin watanni 3 da suka gabata. Shugaban ƙaramar hukumar Rafin Alhaji Isma'ila Modibo ya tabbatar da cewa an sako yaran su 93 da ke hannun 'yan fashin dajin a cikin daren Alhamis ɗinnan wato wayewar garin Juma'a, kamar yadda ya shaida min ta wayar salula.
To yara dai Allah ya taimaka an yi bakin kokari kuma yara sun zo hannun haka muna tafi da su guda 93 yawansu gaba ɗaya. Babu ko ɗaya da ya mutu, babu ko ɗaya da ya ɓace, gashi nan za mu huce da su asibiti.
To amma ana cewa 130 da wani abu, dama can yawan su bai kai haka ba ne?
Dama yawan su bai kai 130 ba, mutum 93 ne.
Akwai kuɗi da aka biya kafin an so su koko dai tun wa'ancan da uwan yaron suka kai su ne kawai.
Ni da abin da sani shi ne an karɓo yara, kuma cikin ƙoƙarin da aka yi na karɓo yara gwamnan jihar Niger ya ba da ƙoƙari sosai a kai.
Malama Asabe Shehu na ɗaya daga ciki iyayen yaran ta bayyana cewa suna cikin farin ciki.
Alhamdulillahi rabbil alamin, yau kuka mu ya zama farin ciki, yau bakin cikin mu ya zama dariya. Allah ya kusa mana da shi yaran mu tun da har da yau. Ana ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki, alhamdulillahi ala kulli halin, mun gode ma Allah.
To a lokacin da na tuntuɓi sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani domin samun ƙarin bayani, ya ce babu wani ƙarin hasken da zai yi a yanzu sai nan gaba kaɗan.
To gaskiya ba wani cikakken bayani a yanzu, sai dai kawai mu yi haƙuri har idan yaron suka iso cikin mina da dodon su jawabi na tabbatar mai girma zama zai yi.
Don kana nihin yanzu suna hanya ba su shigo mina ba cikin daren nan kenan?
Ba su shigo mina ba.
Indai ba a manta ba, dama can iyayen yaran sun haɗa kuɗi kimanin naira miliyan 30 suka ce sun kai ma 'yan fashin dajin domin sako yaran, amma a lokacin ba a sako su ba. A yanzu dai babu wani tabbaci ko an ƙara yawan kuɗin ne ko kuma ba a ƙara ba. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, gwamnatin Najeriya ta sake kare kasancewar kasar dunkulalliya tana mai danganta wannan matsayi nata da tanajin kundin tsarin mulkin kasar. Ta ce mutane na da ƴancin bayyana rashin amincewarsu da wasu manufofi ko tsarin zamantakewa. To amma akwai hanyoyin da suka dace a yi hakan. A maimakon tafarkin tashin hankali da raba kawunan jama'a a addinance da ƙabilance. Da yake amsa tambayoyin muryar Amurka a birnin Washington DC, ministan labarin Najeriya Lai Muhammad ya ce an gurɓata siyasa da zamantakewar Najeriya da miyagun kalaman tashin hankali waɗanda a lokuta da dama suka yi sanadin zubar da jini. Da aka tambaye shi game da matsayin gwamnatin Najeriya kan shari'ar jagoran ƴan awarin Biafra Nnamdi Kanu da kuma batun yunkurin ta sokeyar mai fafutukar kare muradin yankin Yarbawa Sunday Igboho daga Benin, Minista Muhammad ya ce,
I think I would rather speak more on the Nnamdi Kanu because that I know that yes, he was rearrested.
Ya ce gwamnati za ta fiye magana ne kan batun Nnamdi Kanu saboda na san cewa sake kama shi aka yi, aka kuma maka shi kotu a Najeriya. Kuma ina jin za a mar shari'a bisa ka'ida, kuma an baiwa lauyoyinsa su kune shirya kare shi. Kar mu manta cewa an taɓa kama shi aka ba da belin sa ya gudu, yanzu sake kama shi aka yi. Yace game da batun Sunday Igboho kuwa ya danganta ne ga abin da gwamnatin kasar Benin ta yi. A takaice dai ya danganta ne ga ma'aikatun shari'a da na harkokin wajen kasashen biyu da kuma dokar kasa da kasa, don haka ba abu bane da zan iya bayani a kai sosai ba. Jiya Alhamis, Daraktar Shiyar Afirka ta Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce da alamar karo na uku na annobar corona a Afirka ya daina karuwa, to amma har yanzu mutanen da ke kamuwa da cutar na da matukar yawa. Ganin cikin satin da ya gabata kawai ma an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248. Yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a Afirka game da annobar ta corona, daraktar ta WHO Shiyar Afirka Motshidiso Moeti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar, sannan mace-mace na karuwa a kasashe 8. A ta bakinta, da kasashen Afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan sababin.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Yayin da kalubalen tsaro ke shafar kowane ɓangaren Najeriya, yadda na 'yan ta'adda masu ruwa da tsaki na ba da shawarwari don isar da sakonnin zaman lafiya gidaje tun daga matakan ƙauyuka zuwa ga birane, don ta haka ne kawai za a iya samar da maslaha. Abokin aikinmu Nasiru Adamu El-Hikaya ya yi muna nazarin wannan matsalar.
Da yake sharhi kan fitinar ƙabilanci da bambancin addini da musamman ke addabar wasu sassa na arewa ta tsakiyar Najeriya, tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau ya ce wa azin zaman lafiya a masallatai da majami'u ba zai wadatar ba. Malam Shekarau, wanda yanzu dan majalisar dattawa ne, ya ce kafar rundunar Hizba ya yi tasiri wajen yaki da miyagun ayyuka tun kafin a makara a Kano, amma a wasu jihohi musamman da abun ya faru na kisan gilla ga matafiya kwanan nan a Filato sai an sauya sabon salo.
Za a zauna a ce shugabannin malamai da na kirista da na musulmi a tara su, ko a ce su je masallatai, ko a ce su aita huduba. Yaran da suke wannan barnan nawa ne suke zuwa church, nawa ne suke zuwa masallatai su je huduba da ake a masallaci? Abin da ka sati-sati ko da ka zama sai da ita, sai ka yi tsarin da saƙon zai bire ƙasa kuma a yi ta yi ta dindindin. In ba wannan muka yi ba, sai mu ta taruwa a manyan garuruwa muna jawabi sarakuna da limamai da fastoci sun gaya wa juna me ya kamata ya bi a zauna lafiya, mu zo juna mu waye. Illa shi ne idan baka sauko da wannan saƙon ƙasa ba, wanda duk kake domin su musamman ka yi ba.
Tuma fitinar baya ta tare matafiya, shugaban matasan ƙungiyar Kiristoci kan reshen arewacin Najeriya Evangelist Musa Misal ya nisanta addini daga mummunar ɗabi'ar.
Abin da bai taka kara ya karya ba, da an zo an ce ce ai naga an yi kaza ba za ka tambi a gaskiya ne ko ba waye baka labari ai za ka duba kalan mutumin da zai zo baka labari ba a bincike sai ga matasa sun fita sun dauke makamai sun fara farwa mutanen da basu sha ba akan titi mutane suna tafiya da mota a sa tayu a kona mota a kashe su basu san hawa ba basu san sauka ba to mu sani cewa wannan irin ayyuka da muke yi ba ibada bane kuma ubangiji Allah zai hukunta duk irin mutumin da yake aikata irin wannan abu
a cikin arewa maso gabar jihar Adamawa da Gombe sun kafa kwamitin magance wata fitinar kabilanci tsakanin al'ummar Waja da Lunguda dake haddasa asarar rayuka ga abinda gwamnatin Gombe Muhammadu Ino Yahaya ya faɗa bayan taron a Numan
wannan Adamawa ya gayyace ni na gaya masa na ce to a halin da muke ciki bayan kaddamar da aiki kafin ma aje ga kaddamar aiki wannan matsala ta samun daidaito tsakanin al'ummar mu tsakanin Lunguda da Waja Wajawa sun fiyewa a jihar Gombe amma kuma akwai Lunguda kadan sannan su kuma Lunguda sun fiyewa Adamawa amma akwai Waja kadan to in aka samu wani hatsari ko tsautsayi a tsakanin na Gombe sai su tsallaka su shiga Adamawa ko in an samu na Adamawa su tsallaka su da wannan in ba mun samu daidaito a tsakanin mu ba to ma wata kila Gombe ba za a iya zuwa wani bude aikin da aka yi ko a kaddamar da shi to dole mu samu fahimta kuma alhamdulillah wancan zama da kashi-kashi da suka biyo ba sun bada shimfidin da yanzu zan ce ana samun sauki muna fata kuma saukin ya dore insha Allah
Najeriya dai kasa ce mai bambancin addini da yawan kabilu da ke kokarin zama tare da sanya hannun kowane bangare a majalisa da gwamnatin tsakiya a Abuja amma tamkar tana tukkani wasu na warwara Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya kawo muna mafita baki daya har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka yanzu kuma sai shirin mu na gaba
manuniya Muhammad Yusuf Buhari ya sauke sabon salon samfurin siyasa a Najeriya baki daya.
Wannan aure na wani Muhammad Buhari ya fito mana karara da yaudara da cin amana da kutungula irin na dan siyasar Najeriya.
Senator Rochus Owel Okorocha ma ya ce su ƴan siyasa ne ke sabbaba sanadin sace fahimtar juna tsakanin ƴan Najeriya baki daya.
Yes, yes, na madam wannan. Ba ko ba. In har muka yi zaɓi a kan mu cewa muna so mu san haɗin kai a ƙasar nan ai zai yiwu
shi kuwa tsohon dan majalisar wakilan tarayyar Najeriya da su aka kafa jam'iyyar APC a Najeriya ga yau duniya yake cewa yanzu da Najeriya suka gane jiki magayin da shugaban ƙasa ke nufi domin ya riga ya tsaga jini da jijiya
karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa a aikace shine talaka ya sani cewar zibeban ƙwaryar nan jikinsa ya gaya masa ko jikinsa bai gaya masa ba
game da hayaniyar hayakin hayyakewa juna da aka fara samu cikin jam'iyyar APC din jihar Kabu kuwa mai magana da yawun jam'iyyar APC din a jihar Kabu ne yace rikicin da ake gani a masar jihar Kabu dai babu wata kankanba ko karambanin jam'iyyar APC din banza ta ce ta san abin da ya taso ya sabbaba wannan hayaniya
a matsayin mu na shugabannin jam'iyya mataki na jiha abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dalili
sai dai wani tsohon shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Kabu yace jam'iyyar APC din dai kawai tana nema ne ta kona wa kanta tayar ta da hayaniya
wannan irin matakin aka a karya yanda ake so shi ya kada PDP idan ba a gyara ba ba mu da wani makawa don Allah adali ne kuma bai yarda da zalunci bai yarda da cin amana
waɗannan ba kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin na manuniya shiri na 28 cikin jerin shirin manuniyan da ke nuna wa duniya tsarin tsatsafe tsantsar gaskiya musamman ma dai a sabon salon samfari na siyasa ko demokradiya mai yiwa kuma dagar dambandar wa juna a demokradiya ce ta sa wasu jigajigan jam'iyyar APC da su aka kafa ta kafin suka tsallake zuwa jam'iyyar PDP suke ga wa duniya cewa a gaskiya kusan babu wani bambanci tsakanin jam'iyyar APC da PDP a Nigeria. Honorable Nasur Garba Dantiye dane na jam'iyyar APC a farko-farkon da su aka sama mata kafar da ta fara tafiya. Har ma ya je majalisar wakilan tarayyar Najeriya daga jihar Jigawa kuma ya shiga jerin ƴaƴan kwamitin amintattu na jam'iyyar APC a Nigeria. Sai dai duk da haka ya ce ya riga ya yi karatu ya gane siyasar Nigeria gaskiyar magana har yanzu akwai hauragiya.
Karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa a aikace shine talaka ya sani cewar
zibe ban kwaliyar nan jikin sa ya ga masa ko jikin sa bai ga masa ba an ce jam'iyyar PDP ita ce duk musifar duniyar nan ba abin da ba a fada ba to yanzu jam'iyyar APC da mu muka kirkire ta mu muka kawo ta tsakani da Allah ni ina ɗaya daga cikin waɗanda nake tunanin cewar APC ita ce za ta yi maganin halin da muka shiga a jam'iyyar PDP daga baya muka gane cewar jam'iyya suna ce sai muka ga cewar waɗanda dai suke cin jam'iyyar PDP suka kunta duk abin da ake ganin sun yi ko daidai ne ko ba daidai bane to su ne fa yanzu wata tsiya a wannan jam'iyyar APC
me yiwa irin wannan kallon kada kadin kada qur'a a tsari irin na jam'iyya yasa wasu masu fashin baki fargar da ƴan Najeriya musamman ma dai saboda ganin irin abin da ya faru wajen bikin da ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato Yusuf Buhari da ake ganin an yi wasa da tarin tilin dukiya ɗaya daga cikin masu fashin baki a Najeriya Comrade Isa Tijjani ya ce narkewar ƴan siyasa daga jam'iyyu daban-daban wannan daurin aure darasi ne ga talakan Najeriya
wannan aure na wani Muhammadu Buhari ya fito mana karara da yaudara da cin amana da kutungula irin da dan siyasar Najeriya haka suka fito dodo dandazo babu maganar dan adawa babu maganar wannan a'a yana wancan jam'iyya ko yana jam'iyyar APC duk kuma wannan kowa ya san cewar an yi shi ne domin kasancewar mahaifinsa yana da mulki a hannu to abin da nake so mutane su fahimta shine cewa talaka yayi karatun tanzu idan zaka je kana san ka kashe kanka domin duniyar wayannan mutanen to fa kai shi a banza kai tsaya ka tara hankalinka wuri guda mutumin da ke APC shi fake PDP mutumin da ke PDP shi ke APC kar ka tsaya wani ya buga maka hankali ko kadan
ba wai kawai masu fashin bakin fassar siyasa a Najeriya ba hatta na masu dafa da marafin iko da kuma ƴan siyasan da suka yi suna a demokradiya na ganin bikin da ga shugaban kasa Muhammadu Buhari Yusuf Muhammadu Buhari fa ya isi ƴan Najeriya manuniya haka dai jigon jam'iyyar APC kuma tsohon gwamnan jihar Imo da damasa da jan tare Najeriya ne yanzu Rochas Oil Okorocha ya ga manuniya
na jira ta hado da wanda muka sama ne ma za su zo ba wanda kana gani kamar da ba sa shiri da shugaban kasa duk kuma yanzu to abin na ji daji da ita taron kenan kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan aure da kai wato zuwan yawancin mutane daga PDP different parties man da kaga ko ya zo ran da yana cewa fada siyasa da rance kuma tafiya a ayyuka kasa da bamce
kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku ƴan siyasa idan kuka ga dama za ku iya hada kan ɗan Najeriya kenan akan al-Qibla guda
daya gaskiya ma adama muka kawo da ita da muka sa da mun a cikin kasar nan yes yes na da mun ba ko ba in har muka yarda akan mu cewa muna so hada mu san hadin kai a kasar nan azaliyo ba wani masala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi
jakirikirin jimirin jibgar juna cikin jam'iyyar APC jihar Kebbi na kara hauhawar da ake ganin za ta iya kawo jam'iyyar koma baya domin kuwa ko bayan zanen zabge wasu masu dafa da madafin iko da aka yi a cikin jam'iyyar a baya tuni cikin wannan mako da muke shirin fita aka hangi majalisar dokokin jihar Kebbi na kankambar karkade wasu masu dafa da rafin iko a majalisar da ake jam'iyya daya kuma duk da yake wannan kakkabin kabar da shugaba da mataimake masar dokokin jihar Kebbi an yi shi ne cikin sanyi da salama da ke nuna akwai sanayya wani tsohon kwamishina kuma tsohon shugaban ma'aikata a fadar gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Abdullahi Lamba ya wuri yaya da yadan yade dukkanin wata shamfakiya yana mai cewa jam'iyyar APC ta taka tarkon turgudewa domin kuwa alamu na cewa babu sauran wani zaman lafiya
to ana faɗin inda dukkan zutun ruwa ta fara hikahikai lokacin mutuwanta ya zo gaskiyar magana ba tahiyar adalci bane wanda aka assasa da abu da shi tun jama'a na kyama a koma a ce ai mai wulakanci to yau aka sani ba a sanin goyo ba kuma na bada misali a lokacin da muka zanna ina chief of staff karkashin gwamnatin Saidu na samu dakin gari na ce masa mai girma gona tahiyar PDP ya canza a Najeriya na ce musu a je a hankali da jama'a bai yiwuwa wanda ya dunka maka riga ka zo ka ce za ka mai da shi tsirara in ka mai da shi tsiyatsa kai ko sai ka wulakanta aka zo wayannan abubuwa aka yi a cire sufika a cire wane ne karshenta ya shekara takwai yana gona ya zo dan sanata local government shidda ta gagare shi ashe wayannan abubuwa zamu zan manuniya da mu tsaya mu yi gaskiya
to yanzu ya kake ganin kira makomar jam'iyyar a jihar Kebbi
wannan irin matakin a kama a karya yanda ake so shi ya kada PDP idan ba a gyara ba ba mu da wani makawa don Allah adili ne kuma bai yarda da zalunci bai yarda da cin amana mutum ya wahala da kai kai jiwa shi ka dauko wani sabo wanda bai san hawa bai san sauka ba kace shine wata ciya wallahi Allah bai barin ka
sai kuma duk da haka Alhaji Lukman Hamidi ya wurin da ke magana da yawun jam'iya ya ce korar wasu masu mukamai cikin jam'iyar APC da akai a baya dai akwai dalilai kuma kowa ya gani sai dai magana da ake ta samun girgizar da aka yi a Masar dokokin jihar Kabbin magana ce ta san ya masu wanda jam'iyya ba su ka baki ba kar ta yi wasa a bakin rijiya
ko dai shugabannin jam'iyyar APC wadanda aka kakkabe laifi suka yi ma jam'iyyar Musa APC kuma jam'iyyar APC in ka dubi kundin tsarin mulki na jam'iyya idan mutum yayi laifi akwai hanyoyi da za a hukunta shi ba wai haka kawai aka dakatar da su saboda wata manufa ba wannan in ka koma bangaren majalisa da kai magana a matsayin mu na shugabannin jam'iyya mataki na jiha abu ne wanda gaskiya ba za mu iya yanke hukunci ba ko mu ce ga dare tunda abin da ya shayi majalisa ne su bangare ne masu zaman kansu to wannan abin da ya faru in ka dubi a dan ka san akwai wasu matsaloli da ke faruwa cikin majalisa wanda ba lalle bane wani wanda yake waje ya sani to saboda haka mu ɗan jam'iyya kawai mu waye gari mun ga abin da ya faru to ba za mu ce yanke hukunci kai tsaye ba ko mu ce ga wani wanda addalin sai mun yi bincike
iyaka iya abin da muka duro kenan a cikin wannan mako a shirin manuniya kuma madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku a wannan safiya musamman ma dai Shamsiya Ibrahim Hamza da Madina Daudan da suka yi daudalar dawo da muryoyin da ke maganar kare demokradiya sai kuma Muhammad Nasir na garin Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da suka kukkutsa don kawo muryoyin baiwa talaka kariya ni Isa Lol Ikara da na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sadamu a cikin sabon shirin na manuniya
yanzu kuma sai shirinmu na nasiha albarkacin wannan rana ta juma'a juma'atu babbar rana wanda za a ji daga bakin Dr. Jamilu Zarewa da cibiyar shari'ar musulunci a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وسلم ينتشوا في أي ودات إكتش ودات الزوجي abin da ake nufi da wadatar zuci shine mutum ya yadda da dan kadan din da Allah subhanahu wataala ya bashi akwai abubuwa da yawa da za su taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci na farko shine mutum ya fahimci cewa iya kudin da Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum to dan kadan daga ciki yake amfana yanzu idan ka kalli mawadaci idan yana da gidaje 100 a gida ɗaya zai kwana a daki ɗaya a kuma gado ɗaya sannan mutum ya dinga tuna cewa Allah subhanahu wataala zai yi masa hisabi akan dukkan abin da ya tara na dukiya saboda haka idan mutum yana talaka to zai fi saurin shiga aljanna fiye da mai kudin da ya tara kudi da yawa yana daga cikin abin da zai taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci shine karanta tarihin magabata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nana Aisha ta rawaito akan yi watanni biyu ba a dora kirki a gidan shi ba yana daga cikin abubuwan da za su taimaka wa mutum wajen samun wadatar zuci shine mutum ya dinga kallon na ƙasa da shi idan kana da albashi 10,000 to ka dinga kallon wanda yake daukan 2,000 ko 3,000 ko 1,000 wannan zai sa ya zamanto ka samu wadatar zuci ka kuma girmama abin da Allah subhanahu wataala ya baka Allah subhanahu wataala ya azurta mu da wadatar zuci Allah subhanahu wataala ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yadda da rabon da Allah ya ba su tun suna cikin mahaifinsu assalamu alaikum
da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice
Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a har-haren unar bakin wake a wajen filin jirgin saman Kabul inda dubban mutane suka dunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi la